أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة غوما دوتا جمعة الأولى شكرا تدبول دليه لدى أربعين دا biyar hijiriya wanda ya dace da 24 shekara ta wata na 11 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka na al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 78 wanda wani daga cikin manyan malamai na hadisi Huffaz yake cewa ulina li Abi Dawud al-hadisa kama ulina li Dawud al-hadida an tausa sama al-Imam Abu Dawud hadisi kamar yadda aka tausa sama al-Imam wannan Annabi Dawud qarihi yana jijjuya shi ya kisaka da shi yadda ya ga dama kamar ruwa ya dauki qarihi to haka shi ma al-Imam Abi Dawud da hadisi haka yake ya dauke shi tana kwatanta har da shi da al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim Allah mashi rahama haka kuma al-Imam Sunan Tirmidhi kuma yake wani malami yake cewa man kana fi baitihi sunan tirmizi fa ka annama ma ahu nabiyun yatakallam duk wanda a cikin dakin shi akwai sunan tirmizi kamar annabin Allah ne ya aje yake magana in ya ga dama ya saurara mushi in ya ga dama ya ce bai da lokacin shi annabin Allah ne yake maka magana kuma haka nan sauran kutubu sunan duka dan maganganun annabi ne alayhi salatu wassalam kamar ka aje su ka girke annabi ne a daki yana maka magana kana tahiyyar ka kana ce ban da lokacin ka wanda wannan ba hali bane na musulmi babu na 153 zan mu tashi babu rajulu yudrikul imamu sajidan kaifa yasna'u baban dake bayanin mutun ya samu liman yana cikin sujada yaya zai aikata ada isujud nana wani na babu du'a fi salati ina ga na bayan shi ne kawai ko yawa ni na ga kamar to ko cikin naku an samu ci gaba da bayani saya inda saurara taqdim wa ta'khir ne aka samu a gaba zan tarda shi ne ya gaba zan tarda shi mu je da shi yadda nawa yake wuce babu na 153 babu rajulu idrukul imama baban dake bayanin mutun ya riski liman sajidan yana sujada kaifa sana'u ya zai aikata kama abin da yake nihi ya bayyana mana a cikin makasudin shi a wannan babi mun sani cewa idan mutun ya tardo liman ya samu ruku'u ya samu liman yana cikin ruku'u yana cikin sujada wannan raka'a ba zai lissahi da ita ba to amma kuma yaya yake kasancewa idan ya samu liman yana cikin ruku'u bai samu tsayuwa ba amma sai ya samu ruku'u shahararren magana kawai shine abinda muka sani cewa kawai zai yi lissahi da wannan raka'a ya same ta matukar ya tar da liman a yana cikin ruku'u to amma mas'ala ce ta sabani wanda ba karami ba wanda wasu sun tafi akan cewa kawai raka'an nan ba zai yi lissahi da ita ba wanda zan mu ga wannan mas'ala anan duk da mu cika yawaita bayani dogo a cikin sunan Abi Dawud amma wannan ita dole ne sai an yi magana ta babu na da hadisi na 884 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris Muhammad ibn Yahya ibn Faris ya ba mu labari anna Sa'id ibn al-Hakam Sa'id ibn al-Hakam haddathahum ya ba su labari yace musu an ba ana Nafi' ibn Yazid haddathani Yahya ibn Abi Sulaiman an Zaid ibn Abi al-Attab wa ibn al-Maqburi an Abi Hurairah kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza ji'tum ila salati idan kuka zo zuwa ga sallah wa nahanu sujudu mu'mina cikin sujada fasujudu ku yi sujada wala ta'udduha shay'an kada ku yi lisahin ta a matsayin komai ita wannan raka'a da kawai sujada kuka samu cikin ta yace wa man adraka raka'a duk wanda ya tarda raka'a faqad adraka salah haqiqa ya riski sallah wannan ita ce magana duk wanda ya riski raka'a haqiqa ya riski sallah zan mu ga matsayin hadisin da kuma bayanan malamai akan shi nan gurin cikin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ta'udduha shay'an kada ku yi lisahin ta a komai ayi ma'anar shi shine wafaq muhu katarra cikin sujada wannan ka ku yi lisahin ta cewa kun samu raka'a ba ku samu wannan raka'a ba kun samu liman cikin sujada yace ka sani cewa malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa wanda ya samu liman yana cikin ruku'u ya shiga tare da wannan liman kin ya ayi ruku'u tare a tashi kuma yayi lisahi da wannan raka'a ko duk da cewa bai samu komai na karatun Fatiha ba bai samu komai na karatun Fatiha ba amma yayi lisahi da wannan raka'a amma jama'a da dama wannan ra'ayin jumhurin malamai kenan mafi yawaicin su abinda suka tahi amma yace wasu jama'a cikin malamai kuma su ma masu yawa sun tahi akan cewa idan mutun ya tarda liman yana ruku'u kada yayi lisahi da wannan raka'a ko daya kada yayi lisahi da ita bai riske ta ba ita ce magana Abi Huraira cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da al-Imam al-Bukhari haka yake kaito ta cikin juz'ul qira'ati khalf al-Imam yace an kullu man zahaba ila wujubul qira'a khalf al-Imam al-Imam al-Bukhari ya hikaito cewa duk wanda ya tahi cewa bayan liman mutum wajibi ne yayi Fatiha to wannan zai tahi akan cewa nan raka'a ta kubuce mishi babu shi ba lissafa raka'an nan dan wani babban wajibi ya kubuce mishi sai ya maimaita ta liman ba zai dauke maka wajibi ba yace Ibn Khuzaimah da al-Imam Sabi sun zabi wannan magana da wasu su daga cikin manya-manyan malaman Shafi'iyya Sheikh Taqiyuddin Subki ya karfafa wannan magana cikin malaman karshe al-Imam al-Muqbil ya rinjayar da ita al-Imam yake cewa wannan mas'ala nayi bahasi akan ta nayi tattaro dukkan wasu maganganu na malaman fiqh da na hadisi gabaki dayan su yace ban samu ba cewa min adam al-i'tidal bi idrakir ruku'u faqat cewa kawai ba za a yi lisahi da wannan raka'a ba nan sabanin abin da muka sani yace jumhurin malamai su sun kawo hujja kowa da dalilin shi da hujjojin shi yace jumhurin malamai su sun kawo hujja da hadisin da ke cikin wannan baba ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man adraka raka'a faqad adraka salah duk wanda ya riski raka'a to ya riski sallah lakin da istidala bi mawqufin ala iradatir ruku'i min ar-raka'a wa qad arafta ma fi yace sai dai inda zai zama masa hujja magana tana tsaye akan cewa nan ruku'un yana nihin raka'a da shi annabi da yace ruku'u yana nihin raka'a wannan shi ma yana buƙatar bincike kuma sun kawo hujja da hadisin Abi Bakara inda yake cewa nayi sallah bayan sahu gudun kan raka'a ta kubuce mini sai annabi yace mishi zadakallahu hirsan wala ta'ud walam ya amurhu bi ibadati raka'a annabi bai umarce shi ba cewa ya maimaita raka'a wannan yana daga cikin hujojin jumhur da suka ce in ka tarda liman yana cikin ruku'u kai lisahi da wannan raka'ak wannan yana cikin hujojin su cewa da ya tarro shi Abi Bakara annabi yana cikin ruku'u cewa mishi zadakallahu hirsan wala ta'ud amma shaukani a cikin nailul awdar yake cewa laysa fihi ma yadullu ala ma zahabu ilai ko dai babu hujja kan abin da suka tahi ciki anan dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ba da ya saki ba a umarce shi ba cewa kuma ya lissahe ta a matsayin raka'a wa du'a'u lahu bi rasid addu'a da annabi ya mishi cewa Allah kara maka kwade ba yana nunin cewa ba abinda kai daidai ne wannan ba shi yake nuni ba inji al-Imam Shaukani Shaukani yana cikin wanda suka yi dogon magana a cikin nailul awdar cikin wannan mas'ala ya tahi akan cewa kawai baka tarda wannan raka'a ba dole sai ka sake wannan raka'a kuma da hujjoji da dalilai yana bin hujjojin jumhurin malamai duka yana tare gwazgwaza su daga ciki akwai wannan hujjar ta suka kawo cewa zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah kara maka kwadai kada ka saki wannan usulubi ne na hikima na wa'azi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nihin cewa kai daidai ba munura da kyau yace cewa wala ta'ud kada ka saki kuma wani yazo yace tayi ya kawo hujja da wannan magana da har annabi a ƙarshe yace kakka kara kuma ne hujja da ita Shaukani yace a wannan ba ku da hujja ko ɗaya a cikin shi yace ma al-imamu ma'murun bihi yace li anna kaunu ma al-imamu ma'murun bihi sawa'un kana shay'un allazi yudrikuhu al-mu'tammu mu'taddan bihi aw la yace idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'uddu ha shay a sujada yace idan kun tardo liman yana sujada ku yi sujja kamar yadda yake kada ku yi lisahi ko ɗaya akanta yace kuma ku duba ku gani al-wannan Abi Bakara annabi hace mushi kada ka koma to kuma ya zaka mun hujja da abinda annabi ya ce kada a yi bai inganta ba a kawo ku kawo wannan abin da kuma ya ce ku kawo shi a matsayin hujja Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla ya kawo hadisin Abi Bakara yace annahu la hujjata lahum fihi li annahu laysa fihi ijtira'un bi i'tidadin bi tilkar raka'a wannan jumhurin malamai basu da hujja ko ɗaya akan cewa za a yi lisahi da raka'an nan dan su kawo gurin da annabi ya ce wannan raka'at ta yi yace wannan magana kenan hadisin Abi Hurairah da yake cewa man adraka ar-raka'a من الركعه الاخيره في صلاه يوم الجمعه فليدب اليها اخرى akwai hadisin da suke hujja da shi cewa duk wanda ya tardo ruku'u daga raka'a ta ƙarshe a cikin sallar juma'a ya ƙaro mata wata raka'a guda za su kawo wannan hadisin a hujja yace dara kudi ne kawo shi cikin sanarin shi akwai Yasin ibn Mu'az mata ruku ne ba zai kuma hujja da shi ba a cikin hadisin bai da mai rauni ne ko maturuki rawi kuma aka samu maturuki cikin hadisi ba magana ai hujja da shi kuma kun san da wannan yace wastadalla man zahaba ila anna man ta'adaraka al-imam raki'an lam tusab lahu raka'a bi hadis amma su kuma wanda suka tahi akan cewa duk wanda ya tarda liman yana cikin ruku'u ba zai yi lisahi da wannan raka'a ba suna da hujojinsu da dalilansu daga ciki akwai hadisin da yake cewa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka tarda ku sallata yace wa ma fatakum fa atimmu kai kuma gashi fatiha da sura sun kubuce maka a itimamikin su ko dole sai ka ci ko wannan ruku'in zai zai ka ci ko wannan raka'a kana da gurin da zaka cika wannan kin da ya kubuce maka fatiha in ba mai taraka abba fatiha da tsayuwar sura duka a tsaye za a karanta su to sun kubuce maka kuma annabi ai ma yace ma ku uftafidul umum duk abin da ya kubuce muku kuma ido shi cikin sallah to kai kuma tsayuwa da fatiha da kaza duk sun kubuce maka wannan suna hujja da shi wanda yace Bukhari da Muslim suka huddo shi kuma mun sani cewa ta kubuce mishi raka'a duk wanda yake liman yana ruku'u to fatiha da tsayuwa gare ta duk sun kubuce mishi kuma farilla ne ba makawa sai ya kawo su wannan hujjarsa ta harko kenan hujja ta biye ce abin da yazo daga Abi Huraira cewa duk wanda ya tarda liman yana cikin ruku'u faliyar ka amma ahu yayi ruku'u tare da shi wal yu'id raka'a ya sake wannan raka'a wanda Bukhari ya hudo cikin juz'ul qira'ati khalfal imam daga hadisin Abi Huraira ya kawo shi yake cewa kada yayi lisahi da wannan raka'a wanda wannan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar cewa haza huwa al-ma'ruf an Abi Huraira mawqufan amma magana da cewa magana Abi Huraira ce dan ra'ayin shi ne dama Abu Huraira yana cikin masu mazhabin cewa ai mun gani ba za a lisafa ta a matsayin raka'a ba to nan da ya kawo a cikin juz'ul qira'ati khalfal imam na Bukhari magana shi ce ba ta annabi ba alayhi salatu wassalam amma a ce marfu'i ne a matsayin annabi ne hudu wannan magana batta da asali in kuma kuna da asalin a kawo shi babu inda ake da asali akan cewa annabi ya hudu wannan magana magana Abu Huraira ce Shaukani yake faɗa cikin Nawlul Awdha yake cewa kad arafta ma salafa wujubul fatiha ka dai riga ka sani cewa ga abinda muka gabatar maka cewa wajibi ne karanta fatiha a baya cikin ga kowanne liman da kowanne mamu cikin kowace raka'a shauka ita ma wannan mas'ala ce wadda tana da sabanin abinda malaman malikiya suka tai cewa karanta fatiha sai inda liman yake a karanta karatu a sirce ko to su shaukani da sauran malamai sun tahi da ma manyan malamai da sahabbai sun tahi kan cewa cikin kowace raka'a ciki shi ma akwai Abu Huraira kaga dole zai tahi akan cewa wannan raka'a da katar da liman na ruku'u sai ka sake ta dan ya tahi Abu Huraira akan cewa dukkan kowace raka'a wajibi ne sai ka karanta fatiha in kai yi babu ruku'u dan shi ya rawaito hadisin dake cewa la qira'ata la salati liman lam yaqra fatihatul kitab har wani yake ce mishi wani lokaci ina kasancewa bayan liman yake buge kirjin shi yace karanta ta aboye ban Allah ka gani ya nuna cewa kirar kowace raka'a sai ka karanta fatiha to shine shaukani yake cewa ka sani mun gabatar maka cewa karanta fatiha a kowace raka'a wajibi ne kuma mun sanar da kai cewa dalilan da suka kawo ba su tsayuwa akan hujjojin da zan mu yaddar da sharadin ingantuwar sallah yayi tsaye akan cewa kowa sai ya karanta fatiha cikin kowace raka'a to duk wanda yace wannan raka'a za a yi lisahi da ita ya kawo mana hujja kebantacciya wanda kirar ta yi bayani dan mu muna da hadisi sarihi kirara ma'ana ka'ida ce sananna baka kawo hadisi sarihi a cikin mas'ala wani ya kawo maka mafahumi yace ya ci karo da shi ko daya ba zai kawo wanda karkashin shi fahimta abin ne aka yi ba kirara aka faɗi magana ba to mu muna da hadisin yi shaukani wanda kirara ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba a wata ruwaya ma ce fi kulli raka'a cikin kowace raka'a to wanda kirara mu muke da wannan magana ta annabi wani ya kawo mafahumi yace ai gashi can Abubakar ba a ce mishi ba bai sake raka'a ba ga wani can an ce mishi kaza yace wannan mu nasi gare mu sarihi mafahumi ko bai cin karo da sarihi ya wuce yace kenan wannan kuma hadisin Abi Huraira da ku aka kawo cikin wannan babin cewa wanda ya riski sallah wanda ya ruku'u ya riski sallah yace Abu Dauda da ya kawo shi yayi shiru akan shi Munziri ya kawo cikin Mukhtasar din shi amma ku sani cewa cikin shi akwai Yahya ibn Sulaiman al-Madani Amirul Mu'minin fil Hadith al-Imam al-Bukhari a cikin Juz'ul Qira'at fil Khalf al-Imam yace Munkarul Hadith munkarin hadisi ne ana wannan hadisin da muke kai yana cikin hadisin da masu cewa raka'an nan za a yi lisahi da ita suke hujja da shi to yace wannan hadisin baya da hujja a ciki saboda ga wani a cikin shi shi kuma Bukhari yace munkarul hadis Abu Sa'id Maula Bani Hashim da Abdullah ibn Raja'ul Basri dukkansu suna da hadisai manakir suna rawaito munkaran hadisai kaga cikin hadisin da kuke hujja na wannan na sunan Abi Dawud mutum uku a da kai munkarai yace wala mai tabayyan su ma'ahu min Zaid kuma ba a samu tabbacin cewa ya ji hadisi daga Zaid ba kuma babu tabbas ya ji cewa daga makaburi da shi ba za a tsaye da hujja ba bai haƙi cikin ma'arifa yake cewa Abu Abdullah al-Hafiz al-Husayn ibn al-Hasan ibn Ayyub ya ba mu labari cewa Abu Maisara ya bashi labari yace ibn abi maryam ya bashi labari nafi ibn yazid ya bashi labari haddathana ha ibn abi sulaim an zaid ibn abi atab wa sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga abi huraira idza ji'tum ila salati hazuwa hadisin dai da muka kawo da ya gama sai yace tafarrada bihi yahya ibn sulaiman su yahya ibn sulaiman shi kadai ya rawaito hadisin nan a duniya walaysa bil qawi shi ko ba mai karfi bane inda a ce yana aka kyale koha abu da tana yiwa ko ce mai yiwa ya samu shawahid da mutaba'at to infarada bihi shi dai ya kawo shi bayyana wannan cikin mizan da tahzib yace Yahya ibn Sulaiman al-Madani an rawaito cewa Yahya Abu Hatim yake cewa walaysa bi qawi Ibn Hibban ya kawo cikin siqat Hakim shi ma kawo cikin siqat amma Bukhari yace munkarul hadis al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da mazhabin littafi gare shi akan wannan mas'alar juz'ul qira'at khalf al-imam yace al-Imam al-Bukhari ya rinjayas akan ya tahi kan cewa duk wanda ya tarda liman cikin ruku'u kada yi lisahi da wannan raka'a kuma ya tabbatar da haƙin wannan mas'ala talhisin yace akhbar sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu sallah magana Bukhari ce babu sallah sai wanda ya karanta Fatiha a cikin ta kuma ya huddo daga wata hanyar cewa an tambaye shi game da shin kowace sallah tana da karatu yace na'am rajul min al-ansar wajabat yace ta wajaba dole ne amma hadisin man kana lahu al-imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a wanda yana da liman karatun liman ya wadatar mishi shine karatun shi yace wannan khabar ne hadisi ne wanda bai tabbata a wajen malamai wanda ake lissafin su a matsayin malamai da malaman Iraki da malaman Hijaz dan saboda mursal ne akwai inqidai a cikin shi Shaddad ya rawaito shi daga Annabi alaihi salatu wassalam Bukhari yace qala iddatun min ahli al-ilmi jama'a diyawa daga cikin malamai suka tahi akan cewa kowane mamu wajibi ne ya rama farilla da take kanshi a karan kanshi Fatiha tana daga cikin shi Bukhari da tsayuwa da karatun Fatiha da ruku'u da sujada dukkan su farilla ne wani ba zai sauke ma liman ba zai sauke ma mamu shi ba to haka nan karatun Fatiha ne wani ba zai sauke ma wani shi ba sai in an kawo hujja mai kwari ta kitabu wa sunna kuma babu in ji Bukhari babu ya tahi akan wancan mazhabin Ali ibn Abdullah shine Ali ibn al-Madini yake cewa inna ma ajaza idraka ruku'i min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarawul qira'a khalf al-imam wanda suka tai kan cewa mutun yayi lisahi da wannan raka'a wanda basu wajabta ba karatun Fatiha cikin sahabbai daga cikin su akwai al-imam Abdullah da Zaid ibn Sabit da Ibn Umar amma wanda yake ganin cewa karatun haka ne cewa hujjar shi cewa shine iqra' biha fi nafsika ya farisi ka karanta ta a cikin ranka amma kada kai lisahin ta a matsayin komai ita wannan raka'a da kattaru ya manganu masu yawa da suka kawo a cikin Kanzul Ummar fi Sunan al-Aqwal wal Af'al bai haƙi ya huddo cikin kitabul qira'a daga Abdullah Ubarat ibn Samit yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba bayan liman yace isnadin shi kuma lahiyayye ne ziyadar da ya kara mashhuri yace ta hanyoyi masu yawa karin da yayi cewa la salata liman ya qara bi fatiha til kitaba ai muka sani to ya kara cewa khalfal imami a cikin ma'arifa ta bai haƙi kuma ziyada ce ingantatta babu inda ta samu matsala yace wannan Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ne ɗaya daga cikin mujtahidai wanda rukuni ne cikin addini ya tahi akan cewa wanda ya tarda ruku'u kada yi lisahi da wannan raka'a sai ya karanta ya maimaita ta ya karanta fatiha faman dakhala ma'al imami duk wanda ya shiga tare da liman cikin ruku'u yana da dama dole ne ya maida wannan raka'a bayan liman ya sallame Bukhari ya ce wannan shine mazhabin duk wanda ya tahi akan cewa Fatiha wajibi ce Hafiz ibn Hajar cikin Fathul Bari yake cewa fa ma adaratu fasallu wa ma fatakum fa atimmu, wannan yace wasu malamai wanda suka sai akan cewa ruku'u in ka tarda zakai lisahi da shi ba yana daga cikin hujjarsu, dan annabi yayi umarni da cewa abinda duk ya kubuce muku karama ya kawo shi da ma wadda tufidul umum, ma tana nunin akan cewa umumi ake nihi, mas'ala ce wadda ba karamin sabani ba gare ta a zamanin sahabbai da tabi'ai, wanda nan ma gashi al-Imam yadda ya zubo bayanai akan ta masu yawa ne. Yace a ƙarshe wal hasil anna al adilla musarraha bi an la salata illa bi fatihatil kitab, wa in kana zahiruha anna taktafi al marra al wahida fi jumlati salati, ai muna da cewa la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitab hujja suci. To yace akwai wanda suka tai kan cewa ko so dai ka karanta a cikin fatiha cikin sallah ya wadata, wannan kuwa a raka'a ta farko da bai sa wadda ta kubuce mishi bai yi ba, a raka'a ta biyu ai yayi fatiha, cewa ba a wajibta ba cewa cikin kowace raka'a, dan sun tai cewa wasu in ka karanta fatiha a raka'a ta daya ko ta biyu ko ta uku ko a raka'a dai ka karanta fatiha ta wadatar maka gami da sauran, wanda ko wannan cikin kowace sallah an samu inda ka karanta fatiha cikin sirri ko da mamu ne kai. To kenan cewa la salata liman lam qara fatihatil kitab, kai ko ka karanta kenan ka huta daga cikin cewa la salata babu sallah, da itilalat da dama da suke kawowa wannan su zubda hujjojin wa'annan, wannan su zubda ai an kawo hujjoji kana ga lahiya daune, wannan su ne daidai, in aka fara zubda su kuma da tunkuɗe su zaka ga basu kai bakin komai ba, duk an zubda su ba su kai labari. Mas'ala ce wadda sosai tana da sabani cikin sahabbai ma. Sallar sallar asuba yo wannan zasu wajibta miki cewa ya karanta ko da li wanda suka tahi wani ke magana cewa ko alal aqall so dai ka karanta, zasu ce to kai kokarin karanta ta a cikin lokacin da yake yin abun nan, lokacin da yake karatu kai ma ka karanta a boye. Asuma sun shiga ciki, dan su kenan kora ka taro shi yana karanta sura kawai kai ka dora akan fatiha ka dai karanta ka same ta. Wannan maganganun masu yawa wanda jigajigan sahabbai da tabi'ai, tarjihi yana da wahala a yi cikin wannan, tarjihi yana da wahala ba ko ina ba ake yin shi. Nan gurin yake cewa faqad dalat ala wujubiha fi kulli raka'a, yayi nuni akan cewa dalili a cikin kowace raka'a zahiri ne qarara, idza taqarrara zalika, idan wannan ya tabbata fa alam ka sani annahu qad sabata, cewa ya tabbata annama adraka al-imama, cewa duk wanda ya riski liman akan wani hali to ya aikata kamar yadda liman kin ya aikata, wanda ya tarda liman a ƙarshen tsayuwa to ya shiga a ciki, idan bayan yayi kabbara sai yi kabara kuma annabi ya aikata irin abinda annabi ya umarce shi, wa iza raka'a farkau, idan yayi ruku'u ku yi ruku'u kamar yadda yazo inna ma ju'ila liman yutamma bihi, da kuma hadisi ne sahihi, falau tawqafa al-mutammu an ar-ruku'i ba'da ruku'i al-imam, da a ce imamu ya tsaya yayi ruku'u bayan liman yayi nashi ruku'u ya shiga karanta fatiha, to ya saba ma wannan umarni na cewa ya bi liman duk yadda ya tardo shi, to nan idan ya tabbata cewa ya kul ma al-imam zai shiga tare da liman, kuma ya tabbata cewa zai yi biyayya gare shi yayi ruku'u da ruku'ul liman, kuma ya tabbata hadisi man adraka ma al-imam raka'a qabla an qima sulbahu faqad adrakaha anna hadha dakhil ma al-imam allazi lam yatamakkan min qira'ati al-fatiha, wannan khas ne ga wanda bai samu dama karanta fatiha ba, kenan nan gurin shi yayi tawjihin cewa fa uraftu fa arabta, sai ka sani cewa bi anna hadha mislu hadha al-hal mukhassasatun min umumi ijabi qira'ati al-fatiha fi kulli raka'a, wannan umarni mukhassas ne game da wajibcin karanta fatiha a cikin kowace raka'a. Yanzu a nan gurin can baya ba an ce karanta fatiha a tare a bayan liman ko da ya asarta ko ya bayyana wajibi ne gare ka a kowane lokaci, mun san da wannan ko, to wannan al-imam yake cewa wannan ga wanda dama ta bashi ne, to amma kuma shi wancan wani hadisi ya zo ya khassasa lamarin shi wanda ya tardo liman cikin ruku'u, hadisi ya khassasa lamarin shi cewa duk wanda ya tarda liman yana wani abu ya aikata irin abin da yake aikatawa, kenan kai in ka tarro liman yana ruku'u ka bi shi kai irin abin da yayi, ka cika umarin da annabi ya umarce ka, dan bakkar lokacin da sai ka rama fatiha da yayi bakkanan kuma ka tarda shi zaka rasa ruku'un, kuma ka saba ma umarin da annabi yayi. kenan sai ce wancan amu ne wannan kuma makhsusun bihi wanda sananne ne al'amu wal khas fil ahadith an-nabawiyya yace wa annahu la wajha lima qila annahu ya qara fatiha al-kitab babu magana ga wanda suka ce ya karanta fatiha kuma da gaugawa ya tar da liman ki kenan wannan shi ya tahi akan wannan mas'ala tana da bayanai masu yawa nan mu kare darasin mu akan ta muka abun ga inta muka biya ta babu na gawa babu adha'i sujud babu da ke bayanin rukunnai na abun nan na sujada abinda ma na sajjala da zan mu hade shi ko rabin shi bumi ba akan mas'alar hadisi na 885 al-imam yake cewa haddathana musaddad wa sulaiman ibn harb qala akhbarana hammad ibn zaid an amr ibn dinar an tawus an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa umirtu an umarce ni an asuji ko kuma hammad yace umira nabiyye kuma an umarce annabinku an yi sujudu ala sab'atin yayi sujudu akan gabbai guda bakwai wala yakufa sha'ran wala sauban kaga nan gurin kamar yadda can nan muku ishara cikin hadisin duk wanda ke karatu fa har abada bai rasa mawdu'ai na bahasi da su kamata cikin sunnar ma'aiki masu yawa kaga yanzu muka ga cewa ashakku fi ashakku min shakku rawi fi riwayat al-hadith wa dawruhu fi fahm al-ma'na shakkun marawaici cikin riwaya hadisin annabi da kuma daurin da yake bada wajen fahimta hadisi kaga nan cewa umirtu an umarce ne ko kuma yace au umira nabiyikum ko kuma an umarce annabinku shi ma shakku ne daga marawaici yace wala yakufa sha'aran wala sauban kada ya tattare gashi ko kuma ya tattare abun nan tuha wannan hadisin kenan yake cewa an umarce annabi alayhi salatu wassalam din aka ce an umarce annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da aka ma annabi ko wajibi ne umarnin shi wajibi ne kuma al'umma shi suna biyayya gare shi cikin wannan lamarin wani ba zai ce ba a ai annabi aka umarta mu banda mu a ciki to wannan umarni ne na wajibi wanda al'umma shi ma ta shiga ciki yace la yamna'uhuma min al-istisar halu sujudi liyaqa'a 'ala al-adu bi ma'ana al-jam'i da tuha shi da gashin shi kada ya tattare su ya bar su su yi sujada kamar yadda shi ma ya yi sujada kamar yadda ya zo a wata ruwaya da ya gabata wanda bayanan wannan mun yi bayani wannan a cikin sahih bukhari bayani mai gamsarwa kan mas'alar wannan hadisi na 886 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn kasir an ba'ana shuba an amr ibn dinar an tawus an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an umarce ni rubbama qala so diya ma lokacin yace umira annabiyakum an umarci annabiyakum annabinku an yi sujudu ala sab'ati arab yayi sujudu akan gabbai guda bakwai hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id akhbarana bakr ya'ni ibn mudhar an ibn al-had ko ibn al-hadi an muhammad ibn ibrahim an amir ibn sa'ad an al-abbas ibn abd al-muttalib annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sajada al-abdu idan bawa yayi sujada sajada ma ahu sab'atu arab gabbai guda bakwai suke sujada da shi wajhuhu wa kafahu wa rukbata da huskashi da tafukan shi biyu da guyoyin shi guda biyu wa kadamahu da digadigen shi guda biyu ga biyu ko so uku shidda kenan ga huska dai she ba da bakwai al-hadisi na gaba al-imam ya ce haddathana ahmad ibn hanbal akhbarana isma'il ya'ni ibn ibrahim an ayuba an nafi an ibn umar rafa'ahu qala yake cewa innal yadaini tasujudan lalle hannuwa guda biyu suna sujada kama yasujudu alwajhu kama yadda huska ke sujada wa idza wada'a ahadukum wajhahu idan dayan ku ya aje huska shi fali yada'a yadaihi to ya aza hannuwan shi wa idza rafa'a fali yarfa'ahuma idan ya dago su yace a karkashin wannan hadisi wancan na gaba na ibn al-hadi yace ka sani cewa wannan hadisin abbas wannan jama'a da dama sun nasaba shi zuwa ga muslim daga cikin su akwai ashabul adraf da al-imam al-humaydi cikin jam'u bayna sayhan da bayhaqi cikin sunan kin shi da ibn al-jawzi cikin litahin shi cikin jami'ul masani da cikin at-tahqiq yace walam yakur abdul haqi fil jam' amma abdul haqi cikin jam'u bayna sayhan da bai ambaci wannan hadisin ba qadi iyad shi ma bai ambaci ba al-arab cikin mashariq wal anwar wanda ya aza shi akan hadisan bukhari da muslim da muwadda yayi inkarin shi yayi inkarin cewa anasaba ma muslim shi maziri yake cewa sajada ma usabatu arab al-arab shine ai gabbai qadi iyad da ma sauran masu sharhi shine al-arab gabbai naga an zan mu takaita go yawa babu sujudi alal anf wa jabaha bai da sharhi baban sujada akan goshi da hanci al-imam yake cewa haddathana ibn musanna akhbarana safwan ibn isa akhbarana ma'amar an yahya ibn abi kasir an abi salama ana abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ru'i ala wajhihi an gani akan huskan shi wa ala arnabatihi inda kuma karan hancin shi afarud dini anga gurbi na abunna nakabu min salatin sallaha binasa akan wata sallar da yi binasa da mutane mun gan shi hadisin Abu Khari shine a cikin sha'anin Lailatul Qadr hadisi na 809 daidai ce hadasana Muhammad ibn Yahya akhbarana Abdurrazzaq amma amaru na hawahu irin wannan ya kawo kenan wannan yana nuni cewa sujada ana yin ta ne alal anfu wal jabha akan huska da kuma akan goshi da kuma hanci dan yace an gani akan hancin shi da goshin shi an ga gurbin abin nan gurbin tabo wanda yake nuna cewa yayi sujada a bisan shi da bai sujada a bisan sa ba za a ce an gani ba yanzu mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ya ba maladan shi na kuskure Allah ya dauki sarki ya yi mana gafara insha Allah eh yan uwa ya kuke ganin wannan kinmu na abin ga dama daga gare ku inda daman mu yi muhara wannan na ran ladin nan da muke wannan ladin 40 kin nan ko kananan littattafan nan da muke eh dan saboda in muka yi akwai 40 da zan mu yi cikin wannan satin in har ya tabbata kin daga gare ku ne ina da dama sai ran ladi kuma in ma mu taho ba ni ba matsala bane dan saboda aikin ba hasina ne kenan inda dama wannan ladin muka taho kuma sai mu dora akan ta wani sati 4 na gaba kuma sai mu yi wani abun nan akwai wani littafin daban da zan musa mu ji ra'ayin a galabiya dan mu yake hukunci akai eh yanzu wanda suke shirye cewa a zo ran ladin ayi al-40 ne na abun nan fil amru bi fi abun gafe al-ma'ruf wanda suke na amsu daga hannunsu mu gani saurara ku ji abin da muke magana to kenan ina ga galibin mutane sun tafi akan cewa a zo kenan ran ladi insha Allah ta'ala sai mu zo duk muna zawwa 11 to amma sai mu kasa samun biyan bukatar abin da muke to kenan sai mu zo yanzu 10:30 amma mu san cewa wannan alƙawarin in na faɗe shi a yarkin daidai zan mu fara muna cewa 10:30 tana yi daidai zan mu fara dan saboda lokacin muke bukata ya biya mana bukata zan aika littafin da zan mu yi kin Malam Muhammad mai hudo da tattawa ya hudo wani dan adadi ya zo da shi ko kuma wanda da yake da bukata wanda ke da lambar shi ni na aika mishi littafin wanda yake bukata kawai ittisali da shi ya hudo mishi ran zuwa ran ladin ya zo mishi da shi ran ladin sai ya zo mishi da shi na